Koda yake majalisar dattawa bata yi wata muhawara akan batun ba, duk da cewa an yi ta kiraye-kiraye da kakkausar murya cewa majalisar dattawa ta tofa albarkacin bakin ta, amma sai ta gumda baki. Da yake amsa tambayar manema labarai akan hujjar su na kin yin magana, shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya amsa da cewa
the ban on Twitter, the Senate didn't say anything. Okay, let me say something. The Honorable Minister of Information and National Orientation, Alhaji Lai Mohammed, informed Nigerians that they are talking with Twitter to resolve this matter. That's what we have. And our belief is Nigeria needs Twitter just as much as Twitter needs Nigeria. And our expectation is that this engagement between the federal government of Nigeria and Twitter will resolve the dispute between Twitter and our government. But beyond that, I'm an optimist. I believe that all of us would have learned our lessons.
Anan Ahmed Lawan yace an damu mu yi magana akan batun Twitter. To zan yi magana. Ministan watsa labarai Lai Muhammad ya riga ya faɗi cewa gwamnatin kasar na tattaunawa da kamfanin Twitter wajen ganin an shawo kan matsalar, kuma na yadda da haka domin yana ganin Najeriya na buƙatar Twitter kamar yadda Twitter ke buƙatar Najeriya. Ahmed Lawan ya ce baya ga wannan turka-turka kowane bangare ya koyi darasi. To sai dai ga ɗaya cikin masu amfani da dandalin Twitter, Muhammad Gwani ɗan London, yana ganin ya kamata majalisa ta sa baki saboda ita ce wakilan jama'a, kuma ƴan Najeriya miliyan 40 ne ke amfani da dandalin Twitter.
Twitter nan economically ma'ana za ta affecting din mu wajen tattalin arziki. Mutane nawa ne ke harkar cinikayya ta Twitter? Mutane nawa ne suke tweeting abu su yi magana da junansu ba tare da sun yi kona abin nan din wayar su ba, ko kuma sun yi magana ko sun tashi sun je waje? Abubuwa nawa ne da za ki ga shekara 10 ko 20 baya in za a yi meeting sai kowa an masa mail, wasu ma sai an rubuta an tashi mutum ya kai maka letter. Yanzu ko tsawon aure ne kawai kana tweeting, tano ne kana tweeting, ya yi sani maka course na abubuwa da yawa da da sai ka je ka buga ka sa takarda ka yi ino ɗan siyasa da masu mulki lokacin da suke son buƙatar suka biya san irin waɗannan kafafe suke amfani da su.
To ranar 4 ga wannan wata da muke ciki ne gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin rufe dandalin sada zumunta na Twitter akan abin da suka bayyana shi a matsayin yi wa shugaba Buhari rashin da'a saboda cire sakonsa da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.